بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أتي غبرك ركبنا في أتكل التافة من الدروس اليومية للتافة واللف الراشد بن حسين العبد الكريم wanda muke a takaitaccen lokaci bayan sallar asar a wannan masallaci namu na juma'a jami'u muhammad al-amin sallallahu alaihi wasallam da ke nan unguwar bidawa cikin garin azare jihar bauchi nigeria yau muna darasi na biyu babi na biyu فضل تعليم الناس ودعوتهم الى الخير درسنا اليوم akan falalar karantar da mutane da kuma kiran su zuwa ga alheri darasi na biyu fadlul ilmi akan falalar ilimi akan falalar ilimi da neman ilimi qala allah ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun Allah ya ce kace shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba suna zama iri ɗaya wa qala kuma Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka masu imani cikinku kuma waɗanda aka ba ilimi da matakai na alfarma daban-daban wa qala kuma Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilman kace ya ubangiji na ka kara mini ilimi wa an muawiyah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fid din muttafaqun alayh malaka hadisi daga muawiyah ibnu abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya nufe shi da alheri yufaqihu fid din sai ya fahimtar da shi wannan addini na musulunci wannan hadisi yana bukhari da muslim malaka hadisi an abi darda radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu darda yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka sabilan yabtagi bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna duk wanda ya shiga wata hanya da yake neman ilimi da wannan hanya to Allah zai saukake masa hanyar shiga aljanna wa innal malaikata latadhu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u kuma lalle malaiku suna sassauta fukafikensu ga mai neman ilimi ridan bima yasna'u saboda yadda da abin da yake aikatawa wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitanu fil ma'i kuma lallai malami komai yana nema masa gafarar Allah har kifi a cikin ruwa wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib kuma fifikon malami akan mai bauta ba ilimi kamar fifikon wata ne akan sauran taurari wa innal ulama warathatul anbiya kuma lallai malamai su ne magada annabawa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman kuma lallai annabawa ba su bar gadon dinare ko gadon dirhami ba innama warathul ilma kadai sun bar gadon ilimi ne faman akhadahu akhadha bihaddin waqi' duk wanda ya riko da ilimi to yayi riko da babban rabo akhrajahu abu dawud da tirmidhi abu dawud da tirmidhi suka fitar da wannan hadisi malaka hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu akhrajahu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dan adam ya mutu in qata'a 'amaluhu illa min salasin, aikin sa ya katse sai dai daga cikin ayyuka guda uku, illa min sadaqatin jariyatin, sai dai in sadaka aiki ne na sadaka mai gudana, aw ilmin yuntafa'u bihi, ko ilimi da ya bari ake amfana da shi, aw waladin salihin yad'u lahu, ko ya bar yaro na gari ne ya mashi addu'a. Muslim ya rawaito wannan hadisi. Asharhu sharhi, malam yace lil ilmi shar'i manzilatun azimatun fi ddin, ilmin shari'a yana da matsayi mai girma a cikin addini. Hafsallahu alaihi, Allah ya kwadaitar akan neman ilimin addini, wa ragaba fihi, ya kwadaitar, wa faddala ahlahu ala ghairihim, Allah ya fifita ma'abota ilimi akan waɗanda ba su ba, wa ja'ala talabahu min afdalil qurbati, kuma Allah ya sanya neman ilimi daga cikin kusaci da Allah mafi fadala, wa min a'zami asbabi dukhulil janna, kuma daga cikin sabubba mafi girma da suke sanya shiga aljanna. Lima fil ilmi wa ta'allumi min ma'rifatillahi, saboda abin da yake cikin ilimi da koyan ilimi na sanin Allah, wa ma'rifati awamirihi, da sanin umarninsa, wa nawahihi, da sanin hannunsa, wa qiyamid dini, wa qiyamid dini, da kuma abin da ke cikin ilimi na tsayuwa akan addini. Wal ulama'u bihadha hum warathatul anbiya'i, ba shakka waɗanda suke da ilimi da irin wannan to su ne magada annabawa. Wal anbiya'u warathulun linnasi ilma shar'i, annabawa sun bar wa mutane ne gadon ilimin shari'a. Faman akhadha bihi fa huwa alwarith lahu, dukkan wanda ya riko da ilimin shari'a shartin ilimin addini to shine wanda ya gada annabawa. Wa idha arada Allahu bi 'abdin khairan, idan Allah ya nufi bawa da alheri, yassarahu li ta'allumi umuri dinihi, to sai Allah ya horar da shi ya sauƙaƙe masa domin koyan al'amuran addininsa. Al-fawa'id, fa'idojin wannan darasi. Fa'ida ta farko, fadlul ilmi wal ulama'i haythu innahum warathatul anbiya'i, mun ji falalar ilimi da falalar malamai, saboda mun ji cewa su magadan annabawa ne. Fa'ida ta biyu, innal fiqha fi ddin dalilun ala iradati llahi bil 'abdi khairan, fahimtar addini dalili ne da yake nuna Allah ya nufi bawansa da alheri. Fa'ida ta uku, inna talabal ilmi min asbabi dukhulil janna, lalle neman ilimin addini yana daga cikin sabubban shiga aljanna da wuri. Fa'ida ta hudu, inna min khairi ma yuwarithuhu al-insanu al-ilma, mafi alherin abinda bawa zai bari gado ya bar gadon ilimi, annafi'a, kuma ilimin mai amfani. Li'anna ajrahu yastamiru lahu ba'da mautihi, domin ladan wannan ilimi zai ci gaba da samun sa har bayan mutuwarsa. Wannan shine karshen darasinmu na yau. Allah subhanahu wataala ya ba mu lada. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Thank you.